Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci da fatan an sha ruwa lafiya. Yau ranar Alhamis 7 ga watan Mayu na shekarar 2020. Sarfil Hashim Gumel ne tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Daga nan birnin Washington DC ke farin ciki ka muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa wata kungiyar 'yan Najeriya mazauna Amurka ta tallafa wasu mabukata a Najeriya. Haka kuma za mu leƙa yankin kudu maso yammacin Najeriya akan matakin yaƙi da coronavirus. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya da kuma tasirin azumin Ramadan. Amma da farko sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yawan masu neman tallafin rashin aikin ya danye kasa kadan a Amurka a makon da ya gabata, amma duk da haka wasu mutane miliyan 3,200 sun gabatar da bukatar neman tallafin yayin da annobar cutar coronavirus take ci gaba da haifar da cikas ga tattalin arziki mafi girma a duniya. Gabaki daya ma'aikata miliyan 33,500 suka mika bukatunsu na neman tallafin rashin aikin tun lokacin da annobar ta rufe babban bangaren kasuwanci tun a tsakiyar watan Maris, a cewar ma'aikatar Kwadago da ya hada da kamfanoni da shagunan sayar da kayayyaki da abinci da manyan ma'aikatu da kuma gasannin wasanni. Sai dai adadin ya shafi kusan daya daga cikin ma'aikata biyar na Amurka. Ma'aikatan da suke neman tallafin yawanci ana biyan su ne kasa da rabin albashinsu, amma yanzu ana biyan su waɗannan kuɗaɗe da ake ta baba a wannan lokaci na annoba, da ake biyan dala 600 duk mako daga gwamnatin tarayya har zuwa wata hudu masu zuwa. Sannan kokoluwar yawaitar waɗanda ke neman tallafin rashin aiki da yake a ƙarshen watan Maris tare da ma'aikata miliyan 6,900 suka nemi tallafin na rashin aikin yi. Majalisar Dinkin Duniya ta sake yin kiran neman tallafin biliyoyin daloli na tallafin coronavirus. Tana cewa kudin ya zama wajibi domin kare rayukan miliyoyin mutane da kuma taimakawa a magance yaduwar cutar a kasashe marasa karfi. Ofishin bada agaji na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa yau Alhamis cewa ba a tsammanin za a kai kokoluwa annobar COVID-19 a kasashe matalauta a duniya har sai zuwa nan da wata 3 ko 6 masu zuwa. Amma tun aka fara samun rashin aikin yi da kudaden shiga da kuma rashin samun isassun kayan abinci, kana kuma yara suna gararan ba tare da allurar rigakafi ba. Tunda farko hukumar ta buƙaci tallafin dala Amurka biliyan 2, to amma kuma yau Alhamis ta ce tana buƙatar adadin da ya kai dala Amurka biliyan 6 da miliyan 700. Shugaban hukumar bada agajin gaggawan na Majalisar Dinkin Duniya Chief Mark Lowcock ya ce idan ba su taimakawa mutanen da suke cikin tsananin talauci ba, musamman mata da 'yan mata da wasu rukuni da suke cikin hadari a yanayin yaki da annobar, to kuwa za mu yi fama da ragowar cutar a shekaru masu zuwa, wannan zai fi raɗaɗi da tsada ga kowa. Ƙarin neman taimakon ya haɗa ne da ƙarin ƙasashe 9 da suke da rauni, Benin da Djibouti da Liberia da Mozambique da Pakistan da Philippines da Sierra Leone da Togo da kuma Zimbabwe. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ki amincewa da matsayar da Majalisar Dokoki ta yi na dakatar da shi daga yin amfani da ƙarfin soja akan Iran har sai ya samu amincewar majalisar. A cikin wani sako da ke bayyana kin amincewar tashi, Trump ya kira kudirin a zaman cin fuska ne, kana ya ce kudirin zai yi mummunan illa ga ƙarfin ikon shugaban ƙasa na kare Amurka da ƙawayenta. Yan majalisa sun goyi bayan kudirin a lokacin da ake ci gaba da tada jijiyar wuya tsakanin Amurka da Iran, inda suka bayyana buƙatar su na tabbatar da ƙarfin ikon ayyana yaki a hannun Majalisar Dokoki. Shugaba Trump ya bada umarnin kai hari a watan Janairu da ya hallaka babban sojan Iran General Qasem Soleimani. Kwanaki kaɗan Iran ta mayar da martani tare da kai hari da makamai masu linzami akan sojojin Amurka da Iraki, da ya bar sama da sojojin Amurka 100 da ciwon taɓin kwakwalwa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta faɗa a farkon makon nan cewa ta ba wa dakarun ƙasar 29 lambar yabo ta Purple Heart da take baiwa waɗanda aka kashe ko aka jikkata a lokacin yaƙi. Ƙasar Botswana sannu za ta fara sassauta dokar hana zirga-zirga ta makonni 5 sannu a hankali domin takaita yaduwar coronavirus a ranar Juma'a. Mataimakin shugaban ƙasar Sulamba Tsogweni ya ce bisa la'akari da irin matakin da gwamnati take ɗauka na ɓarkewar coronavirus da kuma irin yanayin cutar, gwamnati ta yanke shawarar ta buɗe tattalin arziki sannan a hankali yayin da take lura da yanayin cutar. Tsagwen ya yi wannan sanarwa jiya Laraba a lokacin da ya tattauna da 'yan majalisa da suke duba bukatar shugaban kasar Makokwesi Masisi akan sake buɗe makarantu da tattalin arziki. Shugaba Masisi ya zaɓi bin matakin tsarin da ya dace da ka'idodi da jami'an kiwon lafiya na ci gaba da kula da takaita yaduwar coronavirus. Masisi da 'yan majalisar sun saka kyallar rufe fuska a lokacin tattaunawar. Botswana dai ta tabbatar da mutane 28 da suka kamu da coronavirus, kana ɗaya ya mutu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kungiyar 'yan Najeriya mazauna Amurka ta Dangi Forum ta tallafa masu kananan karfi a Najeriya a daidai lokacin da mutane ke bin umarnin gwamnati na zama a gida domin daƙile yaduwar COVID-19. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Barka Bashir ta haɗo mana.
Yau ne kungiyar Dangi Forum, kungiya ta 'yan arewa mazauna kasar Amurka, suka ga dacewar tallafa masu karamin karfi a wannan wata na Ramadana da kuma yanayi na kullun zaman gida sakamakon cutar corona. Wannan dai shine karo na farko da kungiyar ta Dangi Forum ta raba wannan tallafi a jihar Kano Dabo, angwanin Gongozo da Indabawa da kuma unguwar Gommaja, na baiwa iyayen da suke da marayu tallafin shinkafa da taliya. Kimanin mutane 216 ne suka ci gajin wannan tallafi. Wanda ya jagoranci wannan tallafi a nan Najeriya, Sadiq Ado, ya bayyana dalilan wannan rabu a wannan lokaci na Ramadana da zaman gida sakamakon cutar corona, inda aka fara bada tallafin a unguwar Gongozo.
Akwai kungiya da take ta Forum ta USA Dangi, waɗanda mazauna ne 'yan arewacin Najeriya ko 'yan Najeriya wanda suke zaune a ƙasar Amurka, suka ga ya kamata a wannan yanayi da aka shiga, yanayi na rashin jin daɗi, yanayi na azumin watan Ramadan, kamar yadda ciyaman ya yi magana, suka ga ya kamata su zo su tallafa wa al'umma, musamman ga wannan yanayi da ake ciki na wannan annoba ta coronavirus. Sannan suka ga ya kamata su ƙara tallafa wa al'umma, musamman a wannan yanayi da ake ciki, ɗaɗa mai kwabo, mai taro, mai sisi, saboda a rage wa mutane raɗaɗi. Ina gaya mana cewa wannan ba shi ne karo na farko ba, za su ci gaba da taimakawa al'umma, musamman masu bukata ta musamman mabiya bukata.
Kima nasa bangaren wanda ya tallafa masa wajen wannan rabuwa unguwar Indabawa, Comrade Nura Ahmad Dakata, ya ce tallafin an ware shi ne ga iyaye mata masu marayu, tare da jan hankalin al'umma wajen aiwatar da makamancin haka.
Muna wannan unguwa ne ta Indabawa tare da kungiyar Da'agundi Charity Foundation da kuma kungiyar Mufarka, wanda insha Allah za a gabatar da wannan tallafi ga iyayenmu mata wanda suke dauke da marayu kuma suke kulawa da wannan marayu. A fatanmu shine irin wannan abubuwa na alkhairi ya zamto cewa al'umma suna gudanar da su a cikin unguwanninsu, kamar yadda wannan kungiyoyi suke yi, kuma kamar yadda muka samu wannan tallafi daga ita wannan kungiya ta wato Dangi Forum a USA.
Su ma waɗanda suka samu wannan tallafi sun bayyana jin daɗin su da tallafin da suka samu.
Ni ce Rabu Umar, gode Allah, mun gode Annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mun gode dukkan waɗanda suka yi mana wannan taimako. Allah ya ƙara arziki, Allah ya ƙara falala da buɗi.
Sunana Balaraba, ina Indabawa, ina da marayu 10. Ba abin da zamu ce da wannan tallafi da aka yi, da Allah saka da alkhairi. Wannan musibi kuma da suke damu, Allah kai mana maganin su.
Ladidu Umar Bala, wannan tallafi da aka ba mu alsaka da alheri, ƴaƴana 7, tallafi da aka ba mu alsaka da alheri, Ubangiji Allah ya ji kan mahaifa, an gode Madalla. Wannan kuma cuta da ta zo mana duniya, Ubangiji Allah ya kare mu, yayi mana masifa da bala'i.
Kungiyar ta Dangi Forum da ke zaune a kasar Amurka ta ce tana fatan ci gaba da bada tallafi ga marayu da masu karamin karfi a nan gaba. Barka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
A gai da Baraka Bashir, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai.
Walle walle, wana ta dauke kama kariya,
kariya
ne wagana gobe ba mu ne ba.
Walle walle, wana ta dauke kama kariya,
kariya
ne wagana gobe ba mu ne ba.
Walle walle, wana ta dauke kama kariya,
ga ginawa
wani makadaci na
bai taɓewa kai ne mai kyauta Allah ka bani walainawa ya da amci Allah da dawo mun zo babba haka haka
balle walle mana ta dauki kama kai zar roka kaunar manzo ila husa bazan tabi ba
walle walle wala ta dauki kama kariya
kariya
magana gobe ba muniwa
na da bayani ya al'umma ko dan saurara bacin da nake idan ka ji na kana ka lura dukan jagora idan yana da niyyar da gaskiya ta bin shari'a ba
walle walle wala ta dauki kama kariya
kariya
magana gobe ba muniwa idan mu ne yau magana gobe ba muniwa dena mugunta domin ba za ta kai mu ga ciwa ke kan mai mulki idan ba zai yi adalci ba tun wata rana akwai atashi ba shine ba
walle walle mana ta dauki kama kariya
kariya
yau ne magana gobe ba mune ba
idan ka lura ai wa'adin ka zai kare fa bai kare ba ka tabbata akwai mutuwa fa kai zalunci a lahirar ka za ka gani fa san wala kiri baza yake Allah zalunci ba
walle walle mana ta dauki kama kariya
kariya
yau ne magana gobe ba mune ba mutum mama gunci bai kama da jagora ba dan ya samu baza ya tausa al'umma ba kurin saka wai shi ya tara arziki dan zamba baki shi ba
walle walle wala ta dauki kama kariya
kariya
magana gobe ba muniwa
abin haushi ma batun so ba kama kariya kama kariya suke wa al'umma dan hauka da jagoranci suke da ci da addinin ka ban shan duka
to yanzu kuma sai rahoto na musamman game da sassauta dokar hana zirga-zirga a yankin kudu maso yammacin Najeriya da kuma halin da ake ciki game da matakan hana yaduwar cutar coronavirus a yankin kamar yadda wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aika mana.
Cibiyar da ke yaki da cutar coronavirus a Najeriya NCDC ta fitar da sabbin alƙalma da ke nuna cewa an samu ƙarin mutane da suka kamu da wannan cuta ta coronavirus a Najeriya. Sabon alƙalman da cibiyar ta fitar da ya nuna cewa jihar Lagos tana da mutane sabbi 82, sai Kano mai 30, sai Zamfara mai 19, yanda Sokoto ke da 13, sai Borno ke da 10, sai birnin Abuja ke da 9, Oyo na da 8. Yanzu dai bisa ƙididdiga da cibiyar ta fitar ya nuna cewa akwai mutane fiye da 300,100 da ke ɗauke da wannan cuta a Najeriya, yayin da kuma mutane 300 suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da wannan cuta, sai 534 da aka sallama daga gadan asibiti ko kuma cibiyoyin da suke samun kulawa. Kwata-kwata dai yanzu haka jihar Lagos, wanda dama yake kan gaba da yawan masu ɗauke da wannan cuta ta corona, tana da mutane 1,300 da 8, yanda jihar Ogun ke da mutane 95, jihar Oyo kuma na da mutane 52, sai jihar Osun mai mutane 37, yanda jihar Ondo ke da mutane 13, jihar Ekiti na da mutane 12 a wannan yanki na kudu maso yammacin Najeriya kenan. A makon da ya gabata ne dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarnin sassauta zirga-zirga a jihohin Ogun, Lagos da kuma birnin tarayya Abuja, lamarin da kuma ya tasiri ga dokacin jihohin na yammacin Najeriya. Najeriya, musamman yankin na Yarbawa. To koya mazauna waɗannan yankuna suka ji da tasaucin da gwamnati ta yi musu.
Sunana da Dado Shu'aibu Dan Sudu, shugaban haɗaɗɗen ƙungiyar haɗa kan mutane a yau da ran taɓa juna. To a gaskiya cewa an yi lockdown ko kuma an hana shiga da fice tsakanin jiha da jiha, to ba gaskiya bane wannan. Domin har haza yanzu mutane suna shiga su fito daga wata jihar, waɗansu za su zo a ajiye su a nesa sai su sauka su taka a ƙasa su kewaya su shiga wata jihar, haka ma waɗansu ma suke yi. Na haka lallai in ba an ɗauki matakin da ya dace ba, wannan abun ba yanda za a yi wannan abun ya a daina wannan shige da fice, haramtaccen shige da fice. Kuma wannan haramtaccen shige da fice lallai yana kawo matsaloli yanda ya kamata, kuma mutane ba sa ba da haɗin kai, musamman a ce kamar su waɗansu daga cikin jami'an tsaro, waɗansu daga cikin masu unguwanni da sauran mutanen gari ba sa ba da haɗin kai wajen daƙile wannan shige da fice da ainihin ake ci gaba da yin sa a cikin wannan halin da ake ci. Kaga in ana ci gaba da haka, to babu ranar da za a ci nasarar yaƙi da ainihin wannan annoba. Dole ne jami'an tsaro su rufe idonsu, su kau da kansu, kuma su yi haƙuri, sannan su dage, su jajirce, kuma musamman waɗanda suke a kan hanya ko kuma waɗanda suke a boda na jihohi su kau da kai. In dai mota ce ta fasinja, ko da MT ce, bai kamata a bata ta fice ba, to mutanen za su sauka su shiga daji su kewata wurin su je can gaba. Idan suka je can gaba, sannan motar ta zagayo ta ɗauke su, inda zagayo ta ɗauke su sannan su ci gaba da tafiya. Wannan yake wata motar fasinjan ma za ka fi cewa a jihar da aka yi lockdown ne, amma ta ƙetare ta tsallaka wannan jihar hatta ta yanka jihohi ta kai ainihin wajen da ainihin za ta je. To wannan ba ƙaramin ci ba zai kawo mana ba, kuma ba ƙaramin dawo da hannun agogo ba zai ba.
Wato ra'ayinmu dai akan wannan kulle da aka mai da shi karfe 8 wato a jihar Legas, gaskiya wannan doka ta yi tsanani. Muna roƙon mai girma shugaban ƙasa a taimaka a yi mana shiftin ɗin wannan lokaci, ko da zuwa karfe 10 ne sakamakon watan azumi, domin mun samu wani abu a cikin bakinmu, ko da a iyakar unguwarmu ne mu ɗanye tattaki, domin saboda mu motsa jininmu kuma abincin ya samu ya warware. Shugaban ƙasa a taimaka mana.
Sunana Hajiya Ummi Muhammad Agege. Wannan yanayi da muka tsinci kanmu a zahirin gaskiya yanayi ne mai tashin hankali matuƙa, wallahi mata mun shiga tashin hankali yadda ika mata. Wannan yanayi Allah ne ya aiko mana da shi, muna kuma fatan Ubangiji ya ji tausayi mu, ya dauke mana wannan yanayi, ya kawo mana karshen wannan al'amari a cikin wannan wata mai alfarma. Amma fa akwai tashin hankali a cikin lamarin, saboda haka gaskiya muna kira ga gwamnati. Mu dai muna ta ana cewa gwamnati tana bada tallafi, to mu dai a Lagos ba ga komai ba na gwamnati, ba abinda gwamnati ta yi mana. Mu dai muna roƙon alfarma da gwamnati ta shiga cikin wannan lamarin, duba mata suna wahala, ka san mace yadda take. Mu mata Allah ya riga yi mu da rauni. Wata matan kullun ta saba ta ga mijinta ya fita, aka zo ana zaune da mun.
To a waje dai yanzu haka ƴan Najeriya 265 ne suka dawo gida Najeriya daga kasar daddiyar daular Larabawa, bayan da aka kwaso su daga birnin Dubai, kuma suka sauka a babban filin jirgin saman kasa da kasa da ke Lagos. Akasarin su dai sun makale ne a Dubai sakamakon rufe tashoshin jiragen sama da aka yi a Najeriya da kuma sauran kasashen duniya. Sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta fitar ta nan kakakin ta Mr. Ferdinand Owoye.
We've been informed directly that every of our returnees has been screened, extra safety measures.
Da cewa dukkanin wa'anda aka dawo da su gida Najeriya dai za a ajiye su a wani hotel na makonni 2 domin killace su don a tantance ko suna dauke da alamun cutar coronavirus ko kuma a'a. Jiragen za su ci gaba da kawo 'yan Najeriya daga sauran kasashen duniya ciki har da Burtaniya da kuma Amurka a wasu ranaku da ke nan gaba. A wata sabuwa kuma yanzu haka wasu mutane 10 da ke aiki ko kuma alaka da fadar gwamnatin jihar Lagos an tabbatar cewa sun kamu da cutar coronavirus, lamarin da ke nuna ita kanta fadar gwamnatin jihar Lagos na cikin wani hali kenan na yaduwar wannan cuta ta coronavirus. Kamar yadda aka sani dai jihar Lagos yanzu haka ta fi kowace jiha a Najeriya yawan masu dauke da wannan cuta. Yanzu haka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da sadarwa kara wa'adin rufe filayen jiragen saman Najeriya. Babban sakataren gwamnatin Najeriya Mr. Boss Musa Mustapha shine ya sanar da haka ga manema labarai a Abuja. Manyan filayen jiragen saman Najeriya da suka hada da na Murtala Muhammad dake Lagos da Namdi Azikwe dake Abuja da kuma na Malam Aminu Kano dake Kano da kuma na babban birnin jihar Rivers wato Port Harcourt da kanin sa rufe su ne a lokacin da cutar coronavirus ta yi tsanani, inda kasashe daban-daban su ma suka dauki irin wayannan matakai na rufe filayen jiragen saman nasu, sai dai kuma wasu jiragen sama ɗaiɗai ko na sauka bisa yanayi na bada agajin kaka ko kuma dawo da wasu fasinjoji da suka makale a wasu kasashe. Rahotanni da ke fitowa daga jihar Ogun na cewa yanzu haka dai likitoci masu koyon kwarewa wato resident doctors kenan sun sha alwashin fara wani yajin aiki na gargaɗi na kwanaki uku domin jan hankalin gwamnatin jihar, maganin ta ƙara musu kuɗaɗen allowance da ake ba su na irin hatsarin da suke fuskanta musamman ma dai a sakamakon bullar wannan cuta ta coronavirus. Likitocin dai sun yi kukan cewa an ƙara kuɗaɗen nasu daga naira 5,000 a wata zuwa 15,000 na wata ɗaya kacal, abinda kuma suke ganin hakan bai dace ba ganin yadda wannan cuta ke ci gaba da ruruwa kuma babu ranar kawo ƙarshenta. Dai gwamnatin jihar Dapo Abiodun don ya kira ga da su zauna teburin shawarwari tare da gwamnati domin samun maslaha. Rahotanni da ke fitowa kuwa daga jihar da cewa yanzu haka wasu mutane biyu da ake killace da su sakamakon kamuwa da wannan cutar ta coronavirus sun arce da kuma ake ci gaba da neman su ruwa a Jallo. A sakon da ya aike ta shafinsa ta Twitter, gwamnan jihar Oyo Shehi Makinde ya bayyana cewa yanzu haka jihar ta Oyo da mutane akalla 33 da ake kulawa da su, kuma daga cikin su guda biyu sun arce inda kuma ake ci gaba da neman su. Yanzu kuma dai wata jami'ar kimiyya da ke jihar ta Oyo ta samar da wasu na'urorin ventilator mai taimakawa wajen numfashi ga marasa lafiya musamman masu dauke da cutar coronavirus. Ita kuwa jihar Osun ta bada sanarwar sallaman wasu masu dauke da wannan cuta ne guda 8 da suka hada da wasu nanan yara guda 2. Kwamishinan lafiya a jihar Osun Dr. Rafiu Isamotu shine ya tabbatar da hakan ga manema labarai. Ta kuwa jihar Ondo ta bada sanarwar cewa yanzu haka wasu ma'aikatan lafiya da ke aikin sa kai guda 2 sun kamu da cutar ta coronavirus. A sanarwar da ya fitar gwamnan jihar Ondo Rotimi Akerodolu ya bayyana rashin jin daɗin sa da kuma alhini game da wannan lamari da ya faru ga ma'aikatan lafiya masu aikin sa kai guda 2. Da inda gwamnatin jihar ta Ondo ta bada sanarwar rufe kasuwanni a ƙananan hukumomi 18 da ke jihar sakamakon karuwar masu dauke da wannan cuta a jihar. Ita kuwa bangaren ta gwamnatin jihar Ekiti a kudu maso yammacin Najeriya ta bada sanarwar daukan kwararan matakai na kwace motocin direbobin da suka shigo jihar ba tare da izini ba a daidai lokacin da gwamnatin jihar ta kafa dokar hana shiga da fita a jihar a kokarin da take na dakile bazuwar cutar coronavirus. Kwamishinan yaɗa labarai a jihar Mr. Moyiwa Olumilu ya ce gwamnatin jihar za su dauki kwararan matakai na lalatawa akan duk wanda aka samu yana shiga jihar ba tare da izini ba a daidai lokacin da ake kokarin yaki da wannan cuta. Babangida Jibrin, Murai Amurka daga Najeriya.
To ma'adalla a gaida Babangida Jibrin. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da saduwa a wannan shiri na takaitattun labarin wasanni. Shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya Ahmadu Phoenix ya ce kungiyar tana tattaunawa da gwamnati game da shirin maido da wasan kwallon kafa don za a yi tunawa dai an dakatar da harkokin wasanni a fadin duniya sabili da bayyanar cutar coronavirus. Mr. Phoenix ya bayyana cewa hukumar tana tattaunawa da ma'aikatar matasa da ci gaban wasanni don tantance lokacin da ayyukan kwallon kafa za su fara aiki. Ya ce an shiga halin wahala sabida yaduwar cutar coronavirus, inda ya ce dole a yaba gwamnati kan hanyoyin dakile yaduwar cutar COVID-19. Sannan ya ce matakan da gwamnati ta dauka don sassauta kuntatawa ya cancanci yabo. A gefe guda kuma an bukaci shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya kafa kwamitin da zai lura da yadda za a raba kuɗin da hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta raba wa kasashen duniya na tsabar kuɗi dalar Amurka 500,000 kowanne a matsayin tallafi don rage raɗaɗin cutar coronavirus. Wa hukumomin kwallon kafa na kasashen duniya guda 211 ciki har da Najeriya. Masana kan harkokin guda da ayyukan wasanni da kuma masharhanta suka bayyana wannan bukata a hira ta da su. Da farko ga abinda Alhaji Sani Ahmed Toro tsohon sakataren hukumar kwallon kafa a Najeriya ke cewa
wannan kungiyar kwallon kafa ta duniya wato wanda ake kira FIFA ta ga wato tunani ta san halin da ake ciki kasashe cikin suka samu kansu wannan cuta ta coronavirus. To kudin da aka turo wa Nigeria na farko ne shugaban kasa ya tabbatar da wannan kudin sana nan. Ni biyu kuma ya tabbatar da ya nada wannan committee din nan ya kasance sun shiga ba kawai a bar hukumar wasan kallon gaba ta yi abin da ta ga dama da wannan kudi ba.
Shehu Umar dan kungiyar marubuta harkokin wasanni a Najeriya ya yi tsokaci akan batun.
To ni dai na farko ina ganin abin da ya kamata a yi shine a duba dalilin da yasa aka bada wannan kudi, wato dalilin da yasa ita hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta bada wannan kudi. Ta bada shi ne saboda mummunan tasirin da ita wannan cuta ta coronavirus ta yi a bangaren wasan kwallon kafa. Amma magana dauki wani ababa wani ma'aikacin hukumar kwallon kafa ta Najeriya ko kuma wata hidima ta bangaren wani wasanni wanda ba kwallon kafa ba, kwata-kwata ma bata taso ba. Shi minista ya kamata da waɗanda suke masu faɗi a bangaren kwallon kafa su duba dalilin da yasa ita FIFA ta bada wannan gudunmuwa.
Ita dai hukumar kwallon kafar Najeriya na cewa za ta yi amfani da wannan kuɗi ne wajen inganta wasanni da kuma biyan ma'aikata albashi. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad. To yanzu kuma ga tasirin azumin watan Ramadan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bayan gaisuwa da fatan alheri, Nina Aliyu Isa, birnin Kwani, Jamhuriyar Niger. Kamar yadda muke cikin watan azumi mai alhurama da kuma kamar yadda Allah wajabta mana shi da dukkan kowane musulmi, a matsayina na matashi, azumi da Allah wajabta mana shi ya hana ni wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba, kamar irin yadda wasu mutane ke da haya su ɗo makamai suna kashe-kashe ko kuma su ɗo 'yan mata suna raye-raye ko kuma suna zinace-zinace ko kuma suna dai wasu abubuwa waɗanda sun ga kama da waɗanda. To alhamdulillah ni dai ina gode ma Allah da Allah ya kare ni da wannan alhurman watan azumin Ramadana da Allah ya kawo mana, kuma mu makaranta alqur'ani na sai mu yi godiya da Allah ya samu mu kasance makaranta alqur'ani. Kuma ko bayan azumi muna fatan Allah ya sa wa garayuwa da muke ciki ta koda wasu karatu alqur'ani da yawan ibada ga Allah, muna fatan ko da bayan azumi ya huce Allah ya sa mu tsayu da yin wannan sura Allahul Azim.
To Allah ya sa mu dace da wannan, ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takeice.
Don masu neman tallafin rashin aikin yi ya ɗanye ƙasa kaɗan a Amurka a makon da ya gabata, amma duk da haka wasu mutane miliyan 300,000 sun gabatar da buƙatar neman tallafin yayin da annobar cutar coronavirus take ci gaba da haifar da cikas ga tattalin arziki mafi girma a duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake yin kiran neman tallafin biliyoyin daloli na tallafin coronavirus, tana cewa kuɗin ya zama wajibi domin kare rayukan miliyoyin mutane da kuma taimakawa a magance yaduwar cuta a ƙasashe marasa ƙarfi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ki amincewa da matsayar da majalisar dokoki ta yi na dakatar da shi daga yin amfani da ƙarfin soja akan Iran har sai ya samu amincewar majalisar. A cikin wani sako da ke bayyana ƙin amincewar tashi, Trump ya kira ƙudurin a zaman cin fuska ne. Ƙasar Botswana sannu za ta fara sassauta dokar hana zirga-zirga ta makonni 5 sannu a hankali domin takaita yaduwar coronavirus a ranar Juma'a. Mataimakin shugaban ƙasar Sulamba Tsogweni ya ce bisa la'akari da irin matakin da gwamnati take ɗauka na ɓarkewar coronavirus da kuma irin yanayin cutar, gwamnati ta yanke shawarar ta buɗe tattalin arziki sannu a hankali yayin da take lura da yanayin cutar. Tsogweni ya yi wannan sanarwa jiya Laraba a lokacin da ya tattauna da 'yan majalisa da suke duba buƙatar shugaban ƙasar Makokwesi Masisi akan sake buɗe makarantu da tattalin arziki. Shugaba Masisi ya zaɓi bin matakin tsarin da ya dace da ƙa'idodi da jami'an kiwon lafiya na ci gaba da kula da takaita yaduwar coronavirus.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Loves Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfi Alhashin Gumal daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Assalamu alaikum.